أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة 29 ذو القعدة Rabi'ul Awal shekara ta Jumada al-Ula shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 23 da watan 12 shekara ta 2022 Hijriya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 195 kafin mu ci gaba da karatu mun ga abubuwan da suka shahi mahalla bil maktabat min an-nakabat abin da ya shahi maktabobi na musulunci a tsawon tarihi abin da ya saura zamu hade shi a takaice mun ga na salisan mun ga na uku zamu ga na hudu shine salbul kutub wa nahabi hawa gasabi hawa igraqi hafi misr salbul kutub sace littattafai da kuma kwace su da kwashin su da kuma watsa su cikin ruwa a cikin masar wannan tabulo ne ina ga hudda su da mai kuma rika zama a kasa hudda su kawai ina ga zan yi tunda mau'irkin ba cika shi za a yi ba mu shiga a fara lahiya lau babu matsala komai to gwada mu samu wata ka'a wadda ba amfani zan yi da tabulolin ba mu shin huda tabarun ko na masallaci ne kawai ya yi mu sauki da wannan taba tabulolin tashwishi yake sosai wanda masallaci radda suke karatu yaran nan ba ya zo da shekara ta 1461 al-imam al-makarizi ya ambata cikin hudud din shi yace akwai littattafai a cikin al-qahira masu yawa wanda a lokacin abul fadl ibn al-muhtar ibn al-iskandariya ga dogo kisa nan da ya kawo wanda aka sace littattafai da kona su da kuma watsa su cikin ruwa littattafai masu dimbin yawa na musulunci wanda karanta kisa zai ga ta kasance na biyar zahiratu bai'ul kutub zahira ta sayyid al-tattafai a cikin masar shekara ta 567 ko kuma kahinta da kadan ko bayanta da kadan ibn duwar yake cewa wanda yana sifanta mana al-tattafai na matattara ta al-tattafai ta garin masar da dadda yace wanda ta tattaro akan rufuf masu yawa cikin gidaje dakuna masu yawa an tattara su an tattara al-tattafai masu yawa a wannan lokaci wanda suna kai mujallad wajen sama da 2000 wai siru min al-mujarrad da wasu wanda suke kananan littattafai wanda akan littattafai ne na mazhaba da na nahawu da na lugha da littattafan hadisi da na tarihi da na sirrul muluk da na ruhaniya da kimiya ta kowane nau'i littattafai masu yawa tattararru wanda gabaki ɗayan su wannan littattafai aka saida su wanda ya shi zubunci saida su ibnu sura cikin ranakun abdul malik nasir salahuddin wanda rishin sanin muhimmancin littattafai da kimar su shike sa saida su kamar tili masu yawa wannan gani zai ce an aka saida kudi ne wanda yake ba kadan ba zai shigo ma kasa zai shigo ma daula wanda wannan ku jahilci ne na shidda na masakin musibin da suka shahi littattafai lokacin da turawa na mulkin mallaka ɗan horanshi da Germaniya da Burtaniya da Uzma da Holland da Russia suka amshi shugabanci a karni na 17 sun kasance suna sayar da tattafai daga Sham su tattara su a bisa raƙumma da asaƙifa da masu bushara da dama wanda masu da kasai da littattafan na masu alamu da siffa ta addini littattafai da dama suka kwasa suka je suka saida suka sata suka je suka saida su wata halubai amma ta hata aidihim ausarqa ta imma ta hanyar sata imma ta hanyar saye suka yi tasarrufi da su dan sun shiga mulkin su littafin addini dama shiga hannun bature ka san ba abin kirki zai yi da shi ba daga cikin littattafai kuma musibin akwai musibar gara wadda ta kasance tana cinye tana banna cikin littattafai wal afun yabasu bi jamali jismiha wa rasmiha wanda da kura wadda zata cinye littattafan gabaki daya ta share su har yau da gobe su zamana sun zamana kazamta sun zamana datti ba su ma karantuwa ustaz dr sha'ban ibn abdul aziz khalifa allah mushi rahama yake cewa wa min al asaf anna masa'ir al maktabat al islamiyya kanat mufza yace na daga abun bakin ciki da damuwa cewa maktabat na musulunci dukkan su sun kasance haisu kanat nihaya al harb wa takharib dukkan su abune mai tsoratarwa ta yadda karshen nasu kasancewa yayi kuma konawa imma rusawa imma nasawa cikin ruwa imma sacewa wa taharibu lil kharij ko kuma akwashe su akai su waje wala misalna mimma katinayatiha aksar min 5% abinda muka samu na littattafai na musulunci bai wuce 5% ba duk littattafan duniya da muke gani da mabaha wannan madabu'at wanda aka dabba aka dai a littattafai kamar yadda muka sani wanda suke aka dabba su suke rubutu irin wannan namu da muke amfani yan kadan ne game da wanda aka tarra'in wanda suna nan asalin makhdudat in su sun su suka hiyawa su suka hiyawa sun busun ba kai rabi ba wanda aka dabba shi yasa zaka ga jami'at da dama suna ta tallata ma dalibai wannan littattafan da za a dabba wanda za a dabba su daga makhdud in su ameda su madabu ai na magabata wanda har yanzu ba a dabba ba ba wanda aka dabba ba wanda aka dabba mai mai ne wanda ba a dabba su ba yanzu ne ake kokarin dabba su kenan wannan jami'at wanda suke da maktabat wanda akwai janibin makhdudat yan kowane kismi kismul tafsir ne kismul hadis ne kismul lugha ne kismul balaga ne ko ma menene gashi nan zaka ga littattafai jingim wanda ba dabba ba suna nan da rubutun hannu kuma kowace shekara ana arradama an takhassusin magister imma da doctora akan dabba su wanda yake nuna mana wanda suka zo hannun namu ma cikin 5% mu kuma bamu wuce abin da ke hannun mu bai wuce 1% ba kenan kaga abin da yake nuna mana magabatan mu Allah musu rahama ba abin da suka bari na harka wannan ilimi komai sun tattara shi muallafat kadai na al-Imam Suyuti da tarro mu suka yi duniya ce guda babu wani babu da ga al-Imam Suyuti abinda bakka zato bakka tsammani da ga al-Imam Suyuti yayi littattafai akan shi ba ma littahi ba waye bai samu wannan abun gakin ba a cikin al-Jami'u Sahih muna cikin kitabul azan kitabu na 10 a cikin kutub din da al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan shine na 10 to a cikin kitabul azan muna cikin babu na 42 kitabul azan yana daga cikin kutub din da suna da abwab da dama kan a huce shi ana jimawa babu na 42 babun da al-Imam al-Bukhari ke cewa babun idza hadara ta'am wa uqimat as-salah babun da ke bayanin idan aka abinci ya halarto kuma an tsaye da sallah an halarto abinci kuma ga sallah ta zo al-Imam al-Bukhari sai buda mana shi da asar wa kana ibn Umar yabda'u bil asha'i ibn Umar yana fara da abincin daren shi in an kawo mishi sallah ta zo wa qala Abu Darda yake cewa min fiqhi al-mar ina daga cikin ilimin mutun iqbaluhu ala hajatihi ya fuskanci bukatar shi ta abinci hatta yuqbila ala salatihi har ya kasance ya fuskanci sallar shi wa qalbuhu farigun zuciyar shi tana kaskadaice tana tsareci kakkaba babu komi kenan na daga cikin ilimin mutun an kawo abinci kuma ga sallah lokaci yayi ya gabatar da abincin shi insha Abu Darda yana nuna ilimin mutunan nan wannan al-Imam al-Bukhari ya buda mana babe da abun nan da asar satin da ya wuce ina ga na bayani akan cikin manhajin Imam al-Bukhari wa zai mana bayani me yake nihi ya buda babe bai kawo hadisi bai buda shi da asar me yake nihi to an shiga hanya dai wa zai kara aha yawa a irin haka ba kaga asar din da ya kawo tarjuma da ya kulla ga ta sai ya kawo asar din da yake goyen bayan ta ba wanda ya nakarkin ta ba inda warware ta ne yi wannan magana ce da ba amma ya kulla tarjuma ya kulla babi to kuma bayan kulla wannan baban sai kuma ya kawo mana asar magana ta magabata akan kahin ya kawo hadisi dan a kaida ta abun an buda ana so a istidlali akan shi kamar da manhajin bukhari ne a kawo aya a kawo hadisi sannan a kawo asar na magabata to amma irin wannan wasu abuwab sai ya buda su bai kawo hadisi ba sai ya kawo athar inda ke tabbatar da abin nuni ne yake maka akan cewa shi ma zabin shi ne haka nan zabin shi ne akan haka nan dan kan ya kawo hadisi mai nuna maka cewa ga wasu magabata wanda suka tayi akan wannan wanda karantan manhajin Bukhari kamar yadda muka hada shine karatun ba kawai fassara tarjuma hadisi ba kula da tarjuma hadisi kadai ba komai bane illa iyaka fahimtar littafin al-Imam al-Bukhari da malamai suke cewa fiqhul Imam al-Bukhari fi tarajumihi shi yasa aka yi littattafai ba littafi ba jingim akan karantar kullu alaka tsakanin babe da tarjuma fahimta fiqhun da tarjuma da daga cikin abin da insha Allah sati mai zuwa ka irin wannan dan tunatarwa ta karshe ta farkon darasin Bukhari zan musa littafin dake bayanin manhajin Bukhari na zabi takaitacce kuma wanda yana biyan bukata sosai akan janibin baban shine adatul imam al-Bukhari fi tarajim al-abu fi sahihi manhajin al-imam al-Bukhari a cikin sahihin shi manhaji wajen 100 da wani abu wanda in mutun ya fahimce su hakika ya fahimci manza ilimin dake cikin littafin al-Imam al-Bukhari wannan kinshi wannan man ina daga cikin manhajin shi yin kaza na daga cikin manhajin shi yin kaza kamar yanzu ina daga cikin manhajin shi wannan da muka yi bayani cewa in ya bude babi kafin ya kawo hadisi sai ya kawo asar to asar kin nan da ya kawo yana nihin in asar kin wa tabbatar da abin ne yake yi to yana nihin cewa shi ma wannan shine zabin shi daga nan kenan mutane suke samun ikhtiyaratul imam al-bukhari al-fiqhiyya min khilal tarajim al-abwab da ko risala ta doktora guda akan wannan hadisi na 677 kenan tun kan mu shiga cikin karatu mun san me ra'ayin bukhari me ya fahimtar shi shine cewa a gabatar da abinci kafin aje zuwa ga yin sadaqa an yi sahi a tahi sallah kuma zan mu ga maganganun malamai na 671 yace haddasana musaddad haddasana yahya an hisham qala haddasani abi qala sami'tu aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa idza wudi al-asha'u idan aka aje abincin dare shi ake cewa al-asha wa uqimatu salatu aka tsaye da sallah yace fabda'u bil asha'i to kuhara da abincin nan Hadisi na 672 wanda tahiyyarsa daya al-Imam yake cewa haddathana Yahya ibn Bukayr qala haddathana Lays an Uqayl an ibn Shihab an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa idza quddima al-asha'u idan aka gabatar da abincin dare fabda'u bihi ku fara da shi qabla an tusallu salatal maghrib kafin ku sallaci sallan magriba kenan nan an kebance lamarin da sallan magriba kadai zan mu ga maganganun malamai kai wala ta'ajalu an asha'ikum kada ku yi jinkiri game da abincinku kenan kada ya zama abincin ku bar shi ya zama shi zaku yi daga baya sai kun yi sallah hadisi na 673 wanda duk tahiyyarsa daya al-Imam al-Bukhari Allah ji kanshi yake cewa haddathana Ubaid ibn Isma'il an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wudi asha'u ahadukum idan aka ajiye abincin dare na dayanku wa uqimatu salatu kuma aka tsaye da sallah fabda'u bil asha'i ku fara da abincin dare wala ya'jal hatta yafrugu minhu kada mutun ya jinkirta har sai ya gama abinci sai ya sai gaugauta kai sai ya gama abincin wa kana ibnu umar ya kasance yudha'u lahu ta'amu ana aje mishi abincin shi wa tuqamu salatu kuma an tsaye da sallah fala ya'tiha hatta yafrugu bayyi zuwa sallah sai ya gama abincin shi wa innahu la yasma'u qira'atal imam yana jin karatun liman ma haka yake nuna maka ibnu umar ko mun san ko wane ne a wajen bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance ashaddun nasu tamassukan bi sunna ya yi sahabbai da dama ruko da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisi na 674 wa qala zuhayr wa wahab ibn usman an musa ibn uqba nan me yake nuna mana idan bukhari yace wa qala bai ce ba haddathana ko haddathani ko akhbarana yace wa qala zuhayr mun sha meme ta wannan magana ba mu Allah ga wannan me yake nihi hadisin ne da ya amsa akan halin muzakara hadisi ne da al-Imam al-Bukhari amsa akan halin muzakara irin wannan dige yan uwa kayye mutun yake samu ya rika dawwana su asara ce a ce irin wannan gwalagwale na ilimi ana baka su suna tahiya a banza suna tahiyya a haka wanda fawaid ne na littafin da ake karanta yana gabanka kuma fawaid kin da suka shahe shi suna wuce maka a haka nan su kai kawai a haka maganganu ne na manyan malamai wanda kuma suna taimaka ma mutum kan fahimtar littafin da aka tahi a kai yanzu a lokacin da yake karanta wannan littafin ko su ko shuruhukin su fawaid kin da na tattara na hada su yanzu na ina gama su ina hada su na hudu su sun kai littafi mujallar guda wanda in ma ji su bakin malamai na rubuta su kayan su daban ko kuma wanda na ji su a cikin na karanta su a cikin shuruhu da nake karantawa fa'i magana mai kima mai daraja wannan ha hada su sai zaman mutun ya abun nan amma ya kasance fawaid mutun dalibin ilimi ba kayye ta dokan fawaid ba karama asara bace sai saboda wani abun kahin ka kai shi kai ka ji ka karanta shi zai zaka jima baka kai gare shi ba baka same shi ba amma in ka ji an hade shi sai kai goga rubuta shi har abada sai zama na a gurinka kayyan kuma tana nan gurinka kullun kana karanta ta sai kaga kullun abun ya zamana ta gaba in an kawo maka wata fa'ida ƙari ne ba wacce bace amma ba a waiwaya ba a juwa can ma ta bayar da aka taba baka ko aka sha ba da ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba irin wannan abun da ake ta maimaita ba so ɗaya ba so biyu ba a ga shi ma ba a rike ba duk abin da Bukhari yace wa qala fulan kawai ma akhazahu an halil muzakara la fi halit tahdis abinda ya amsa halin muzakara kawai ba a halin an bashi hadisi ba daga ibnu umar yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana ahadukum ala ta'ami idan dai ku ya kasance akan abinci fala ya ajal kada yi gaugawa hatta ya kadi hajatahu min wasa ya gama buƙatar shi game da abincin nan wa in uqimatu sala koda an tsaye da sallah rawahu ibrahim ibn al-munzir ibrahim ibn al-munzir rawato shi daga wahab ibn usman daga wahab yace wa wahab madiniyun wahab mutunan madina ne wannan asar kin na farko wannan sune hadisai guda hudu da al-imam al-bukhari ya kulla ya kawo a cikin wannan litahi nashi mai albarka kuma anan gurin wannan hadisai da ya kawo a karkashin wannan babi hadisai ne wanda al-imam al-bukhari ya huddo su haka nan al-imam muslim ya huddo su ya kulla musu babi akai haka al-imam kutubus sita dai dukan su amma saba'a za a ce ha al-imam ibn wannan darimi al-imam darimi shi ma ya huddo hadisin kuma wanda yake karantar da mu yake fahimtar da mu menene mahnuhan malamai da kuma manza akinsu da matahiyar su fahimtar hadisi in kana so ka fahimci hadisi sahihiyar fahimta to ka koma ka ga yadda malamai suka kulla mishi tarjama suka yi mu'amala da shi kamar kutubus sita kin wannan sun huddo wannan hadisin masala idan ka koma yanzu nan masalan al-imam al-bukhari ya huddo mana shi a cikin baban me ya kira baban yace babun idza hadara ta'amu wa qimatu salah baban dake bayanin idan an halarto abinci kuma an tsaye da sallah to al-imam muslim duba muga al-imam muslim yake cewa a kalkashin baban shi kuma da yazo hadisan shi ma wannan dukan su ya huddo su ya huddo hadisan al-imam muslim yace babu karahiyati salati bi hadarati ta'amu allazi yuridu akluhu fil hali wa karahati salati ma amudafa'ati al-akhbasani kaga tinkan ka shiga babin muslim ya fassara maka manuha game da wannan hadisan a tarjuma shi shi yasa ake cewa karanta tarjumi kin wannan malamin shine ainihin ilimin ba sanin kawu gundarin larabcin hadisi wannan duk wanda ya ji larabci ka karanta mishi hadisi ya san me ake nufi to amma meye bambancin ilimtar hadisi fahimtar hadisi da fahimtar yadda malamai suka yi mu'amala da shi me muslimin nan yace cai baban dake bayanin karhancin sallah tunin ya fassara maka cewa hannun nan da annabi yayi karhanci ne ba haramun bane karahatu salati bi hadarati ta'am an halarto abinci sai yace allazi yuridu akluhu fil hal wanda kake nihin cin shi anan take ba abincin da an kawo shi ba baka da niyyar cin shi ka saba cin abincinka a karhe biyu an kawo tun karhe dai wannan baka ce ba kai ta jira ka sa shi gaba ya hana ka zuwa jami'i dan wannan lokacin abincin naka bai yi ba kenan wannan yana nihin allazi yuridu akluhu fil hal wanda kake nihin cin wannan abincin a nan take a wannan gurin kaga kyarar ya huddo mana abu al-imamu abi daud shi kuma da yazo mi yace babun ayusallir rajul wa huwa haqin baban dake bayanin shin mutun zai yi sallah yana abinci yana matsa da bayan gari shine al-haqin shine wanda yana matsa da bayan gari to haka nan wanda yake matsa da abinci yana matsa da abinci shi ma shin zai yi sallah ya kulla shi akan tarjuma al-imam at-tirmidhi yace abwabu salati ar-rasulullah babun idza hadara al-asha'u wa qimatu as-salah baban dake bayanin idan sai sallah ta abincin dare amarici dariya halarto kuma an tsaye da sallah kaga sai khassasa mana shi tun a tarjuma akan cewa al asha'u abincin dare saboda nuni ga sabanin da ake kai al imam an-nasa'i yake cewa babul uzr fi tarkil jama'a a kalkashin shi ya kawo hadisan nan baban dake bayanin uzurrukan dake hana zuwa sallar jami'i kenan kaga wannan sha'anin abincin yana daga cikin uzurin dake hana mutun zuwa sallar jami'i ibnu majami yace babun idza hadaratis salatu wa budi al asha'u babun dake bayanin sallah ta halarto kuma an kawo abinci me yayi hukuncin shi shi ma ya kawo tashi tayi daidai da ta al-imam al-bukhari al-imam ad-darimi yace babun idza hadaral asha'u wa uqimatis salah shi ma irin na al-imam ibnu majah kenan ka gani gano karanto na daga cikin abubuwan da ke sa mutun ya fahimci hadisi mai ake nihi da su karanta tarajim na ayyuma tarajim kin kutubus sitta shin a kalkashin wani babe suka kawo hadisi idan suka kawo hadisi a kalkashin babe to ka tabbatar da cewa wannan hadisin yana nuni akan kaza kuma daga malaman abun kaji ba ta gaban kanka ba dan saboda ka huddo hadisi masalan muna gardama da kai muna rikici da kai kan addini ko bisa kan wata mas'ala muna tattauna in kawo hadisi in ce wannan ya tabbata ma cikin hadisi annabi ya ce kaza waye nuna mini cewa wannan hadisin na annabi yana bayani ne akan mas'alar kaza wa nike da cikin magabata da fahimta kokwalwata ba ayin wannan da fahimtan magabata ake fahimta to sanin cewa su al-imamu al-bukhari kalkashin wani babu ya kawo shi al-imamu muslim kalkashin wani babu ya kawo shi shi yake kama maka da fahimtar hadisi kyarara wanda baka da shakku ko gaban Allah kana da hujja kan cewa wannan hadisin kaza yake ne shi yasa al-imam Tirmidhi daga ya huddo shi al'ada shi ce taujihin maganganun magabata sai yake cewa wa alaihi al-amal inda ba'du ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aikin sahabbai akan wannan hadisin yake wasu da yawa daga cikin su daga ciki akwai Abubakar da Umar da Ibn Umar mun ga asar na Ibn Umar kuma shine magana Ahmad ibn Hanbal da Ishaqa suna cewa yabda'u bil asha'i wa in fatatuhu salatu fil jama'a ya fara da abincin shi ko sallar zata kubuce mishi cikin jami'i yace sami'tul jarud naji jarud yana cewa naji waki ibn al jarra yana cewa cikin wannan hadisi yabda'u bil asha'i yace abu ya fara da abincin shi idza kana da'aman yakhafu fasadahu in yana jin tsoron abincin nan mai lalacewa ne yace abinda kuma wasu daga cikin malamai suka tahe daga sahabban annabi duka wannan magana Tirmidhi ce fa wasu wanda kuma suna ganin shi hida cewa da biyayya yace inna ma aradu Allah ya kuma rajul ila salatu wa qalbuhu mashghulun bi sababi shay abinda yasa suka ce dan kan mutun ya tashi ya je sallah zuciyar shi tana shagalce tana rataye da ambaton wani abu an rawaito daga Ibn Abbas yana cewa la naqumu ila salatu wa fi anfusina shay ban mu tashi zuwa ga sallah zuciyar mu tana ta'allake da wani abu tana rataye da wani abu sai mun biya buƙatar wannan abun sai mu je mu biya buƙatar sallah wannan me yake nuna mana gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin bawa ba kawai wani yace ai an fifita sallah tana gaba da tuwo a kalkashin wannan hadisan ba haka nan bane abinci kai yana gaba da sallah kuskure ne sallah tana gaba da abinci dan fifita ta nema aka ce ai haƙuri sai an kare ta an biya buƙatar tare da an yi so za a je a biya wata buƙata an biya wata buƙatar daban ita a je mata zuciya tasbabu zancan komi nan asar kin nan ya kawo shi al-imam al-bukhari asar na da ya huddo na Ibn Umar da yake cewa yana farawa da abincin shi ya kawo shi a kusa da sanadin shi lokacin da yake cewa Ibn Umar ya kasance ana aza mishi abincin shi a kawo a tsaye da sallah amma bai zuwa gare ta har sai ya gama da abincin shi kuma yana jin karatun liman zai kawo shi a hadisi na gaba haka cikin sunan Ibn Majah Allah mashi rahama ta hanya mai inganci yake cewa wa ta'ashsha Ibn Umar laylatahu wa yasma'u al-iqama Ibn Umar wani dare ya ci abincin daren shi yana jin iqama ya tsaya haida ya ci abincin daren shi ya gama wannan hadisi yace idan sun tabbata mun ga wannan hadisi to malamai sun yi sabani akan fassara sun ji al-imam Ibn al-Mulakin Allah mashi rahama yake cewa fa zakar ibn al-munzir mai al-ausat Allah mashi rahama ya ambata cewa wanda suka yi ruko da zahirin hadisin nan Umar dan Khattab da dan shi Abdullah kuma ita ce magana Sauri da Ahmad da Ishaqa yace wajehin wannan magana shine shagaltar zuciya da kuma mutun ya tahi cikin sallah da kamalul khushu da cika khushu'i kada yaje yana tunanin wani abu Shafi'i yake cewa yabda'u bi ta'ami idza kana nasu shadida zai fara da abincin shi idan zuciyar shi tana shadidatu tauqan mai tsananin bukata abincin ne yace idan kuma ba haka bane bai bukata abincin to ya bar abincin ya tahiye sallar shi an kawo abincin da dama ba aran kai ke ba baka hujja da shi ka bar jami'i ba yace abu ya tahi zuwa ga sallar shi shi yahi mun wannan magana ta Shafi'i tana cikin littafin shi al-Ummu da al-Awsat na al-Imam al-Hafiz Ibn al-Munzir Ibn Habib ya ambaci irin wannan magana Ibn al-Munzir dake cewa daga Malik Malik yake cewa yabda'u bi salati illa an yakuna da'aman khafifan ya fara da sallar shi sai dai in abincin ya kasance mai sauki ne kamar yadda yake cikin al-Awsat dar qudni a cikin sunan kinshi Humaid yake cewa mun kasance wata ran a wajen Anas dan Malik sai aka yi kiran sallar magruba sai Anas yake cewa ibda'u bil asha'i ko haka fara abinci abincin nashi ko ya kasance mai sauki ne wasu daga cikin malaman zahiri suka ce zahiriya la yajuzu li ahadin hadara da'amuhu baina yadayhi wa sami al-iqama an yabda bi salati qabla al-isha bai halitta ba ga duk wanda ya kasance ko da an tsaida iqamar sallah ga abinci ya halarto bai halitta ba gare shi ya fara da sallar nan haramun ne in ya aikata sallar shi ta baci sai ya sake ta kamar yadda yake cikin al-muhalla na al-imam al-hafiz ibn hazm Allah mashi rahama yace amma jumhurul malamai sun tahi akan cewa sallar shi mai inganci ne ba a ce wajibi bane ya sake ta hujjar su shine albada'a bi salati abinda aka ce a fara da sallar dan saboda zuciya kada ta shagalta da wannan abincin sai ya kasance babu khushu'i yace so da yawa sallar zai ta kasance an rage wani kaso na sallar ko kuma an yi mantuwa ma akan ta saboda wannan dalili abinda ke nuna mana wannan magana ta Abu Darda da yace na daga cikin fiqihun mutum ya fuskanci abincin shi ya bar abin ya bar sallar har ya gama min fiqihul mar an yabda bihi bar ma suna cewa wajibi ne lazimi a gare shi ya fara gare shi sai aka bayyana illa dan saboda abinda ake jin tsoro shine na zuciyar mutum kada ta shagalta gami da abincin nan baka ga ba sallar annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka mishi ambijaniya cai khuzuha rigar wannan kai mai hotuna Abu Jahm mai hotuna yace a maida mishi a kawo mini ambijaniya sai yace mi dan saboda ta shagaltar da ni game da sallata sai ya rabu da ita Umar dan Khattab yake cewa ni ra ujihizu jaishi wa ana fi salah ni ina hada rundunar yaki na ina cikin sallah a cikin sallah yake tattauna da hazi hada rundunar yakin shi wa qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu shaytanu ya'khudhu ahadukum fa yaqulu shaydan ba zai gushe ba yana ta kama dayan ku cikin sallah yana ce mishi tana kaza har sai mutun ya kai da manciya ma raka'a nawa ce hadisin ya gabata walam ya amuru nabi ida ace hal zalik anan annabi bai ce ba mu sake sallar a wannan hadisin wai da yace shaydan yana sa ma mutun tana kaza yake nuna bacewar khushu'i bai ya bata sallah kamar yadda radi ne yake ga malaman zahiriya da suka ce sai ya sake ta anan annabi bai ce ba a sake ta bar dai mustahabbi ne mutun yaje sallar shi zuciyar shi tana wohince game da wasu lamurra na duniya an so masallaci ya kasance yana ganawa da ubangijin zuciya a tsarkake wasu daga cikin annabawa sun kasance suna yaki zai tafi yaki amma sai ce yakin nan kada sabon ango wanda bai kwanta da matar shi bai bi shi kada wani wanda ya gina gida yana cikin gini bai ida bai bi shi me yasa yace li yatafarraga min shawagilud duniya dan kan wani da zuciyar shi ratai da abin duniya ya bi shi ya bata masa tsari yana tai shi ana jihadi zuciyar shi a wajen amariye shi zuciyar shi a wajen gini shi sai ya bayyana mana a cikin wannan sallah ta kasance ita ce mafifitan ayyuka ko mai sallah yana tsaye da gaban Allah sannan wannan karhanci ne idan an kawo abincin da mutun yana nihin cin shi yuridu akalahu kamar yadda muslim ya kulla babe akai muslim yana cikin littafin da insha Allah ta'ala zan musa shi bayan mun kare muqaddima ta al-Imam Ibn Majah Allah mashi rahama kuma dukkan su littattafan da muke sawa da sanadi da ijaza zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa idza kana fil waqti sa'a in cikin lokacin akwai yalwa amma idan lokaci yayi kunci in kace zaka ci gaba da cin abinci lokacin sallah zai huta to kai sallar ka zuciya a shagalce dan kiyaye alhurmar lokaci bai halatta jinkirta ta ba duk wanda almai mai ahadari yake cewa la yajuzu ta'khiru salati bai halitta ba jinkirin sallah dan saboda lishin tsarki to lishin tsarki ma balle ga wannan bigair wudu balle saboda wannan hujja kuma haka nan ya mana babin cewa wal musalli yunaji rabbahu fa iza ataita ila salati fa fariq alaka min ad-dunya wa ma fiha wastajil bi muraqabati maulaka allazi tusalla li wajhi duka wannan yake nuna mana wannan maganar yake goyen baya kuma haka malamai suka tahi wasu suka ce yan malaman Shafi'i la yusalli bi hal kada yayi sallah ta kowane hali ne ko lokacin ta zai huta yaci abincin shi har lokacin ya huta ma dan makasudin khushu'i a cikin sallah kada ya kubuce mishi amma magana daidai ita ce magana ta farko wanda malamin Shafi'iyyah ne yake raddi akan su Ibn al-Mulaqin malamin Ibn Hajar yace wasu sun yi tunani dan saboda rashin fahimtar sa akan cewa wannan wai an gabatar da haƙin bawa ne akan haƙin Allah yace ba haka bane ba wannan kawai kiyaye haƙin Allah ne dan har aje a bada haƙin Allah yana lahiya lau babu tare da matsala tare da haƙin Allah nan in mutum bai fahimta ba sai ga an gabatar da haƙin bawa akan haƙin Allah alhali kuma akasi ne gabatar da haƙin Allah ne akan haƙin bawa la salata li bihadarati ta'am babu sallah idan abinci ya halarto wannan annabi sallallahu alaihi wasallam inkari ne yake babu sallah cikakka ibnu hibban ya rawaito cikin sahihi insha Allah mashi rahama da hadisin Anas dan Malik yake cewa iza quribal asha'u idan an gabato da abinci dayan ku yana azumi to ya fara da shi kafin sallar magriba yana azumi ya fara da shi kafin sallar magriba wala ta'ajalu an asha'ikum kada ku jinkirta abincin ku yace fal yabda bil asha'i wa na lafazi qabla salati al maghrib ko mai azumi in an kawo abinci yayi azumi to ya gaugawa ya gege halomomin da zai su maido mishi hankalin shi kai ya tahiyya ce kawai ya sha ruwa abincin gashi in dai har riga an kawo to kai kokarin yadda zaka yi ka samu rabanka daga cikin da an yaso ka tai sallah in ba nan ba ka tahi tunani yana barin gaugawa a bubbuga in komo amma in liman kin ya ja doguwar sallah ya ta baka haushi kai abin da yake tunanin ka shine abincin nan naka dara kudini yake cewa Allah mashi rahama da jin kai lokacin da ya ambanci wannan hadisai yace walau lam tasihi hazihi ziyada la kana ma'luman min qa'idati shar'i al'amru bi hudurul qalbi fi salati wal iqbali alaiha da a ce duk cikin hadisai babu wanda ya inganta sai wannan da wannan ya wadatar gami da tahiyya akan wannan magana Imam Tabarani cikin Al-Awsat yake cewa wa ahadukum sa'im bata tabbata ba sai daga ruwaya Haris bin Musa bin Ayun wanda wasu malamai sun yi hujja da shi akan cewa lokacin magriba mai tsawo ne mun ga wannan hadisi da Al-Imam Bukhari ya kawo da kuma kulla tarjuma wajen hanyoyin shi guda nawa ya kawo wannan Allah ji kanshi abin da ya faɗa kenan akan shi Al-Imam Nawawi kuma gabanin shi shima ai mun ga cewa hadisin Al-Imam Muslim dukkan sa hadisan ya kawo su to al-Imam Muslim babban wanda ya sharhin shi mafi kyau takaitacce wanda ina biyan bukata babu na kama al-Imam Nawawi duk wanda zai ambaci shuruh na al-Imam Sahih Muslim bai sai tsallake na al-Imam Nawawi ba Allah mashi rahama al-Imam Nawawi Allah ji kanshi bayan ya kawo wannan hadisi ke cewa fi hadhihi al-ahadisi karahatu salati bi hadrati ta'am allazi yuridu akluhu cikin wannan hadisan dukkan su suna nuna mana cewa karhancin cin abincin da an kawo shi mutun yana niyyar cin shi lima fihi min shigalil qalb dan ciki akwai shagaltar zuciya wa zahabu kamalul khushu'i da tahiyyat cika khushu'i wa karahatu hama amdafatul akhbasan karhancin sallah idan ya kasance mutun yana a cikin bayan gari yana tunkudo shi dukkan wannan yace dan suna tahiyar da khushu'u kuma suna hana kamalar sallah kuma wannan jumhurin malamai sun tahi akan cewa makaruhi ne in ya kasance lokacin inji al-Imam an-Nawawi yana da yalwa amma idan lokacin ya kasance lokaci mai kunci ne to wannan ya gabatar da sallar shi bai halitta bai jinkirta ka wannan abinda al-Imam an-Nawawi ya faɗa kenan kamar yadda muka gani a cikin sauran shuruh da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya musu rahama da jin kai shi ma kuma yake cewa da annabi alayhi salatu wassalam yake cewa ibn daqiqil idi ya ce wa uqimatu salah a cikin hadisin mu duba da kyau cewa akai izawudu al-asha'u wa uqimatu salah aka tsaye da sallah as-salatu kin nan ba mun ga ba an sa mata alif wal lam ibn daqiqil idi yake cewa alif wal lam kin nan da aka sa yana nihin sallar magriba ita kadai bai halitta ba ga wani inji ibn daqiqil idi ya dauki wannan hadisin ya azama wata sallar da ba ta magriba ba dan cewa fabda'u bil asha'i ku fara da abincin dare al-asha shine abincin da ake kawo daidai magriba ibn daqiqil idi yake cewa abin da yake nuna mana cewa ya rinjayar mana cewa sallar magriba kadai ake nihi yace hadisin da ke cewa fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib ku fara da shi kafin ku sallaci magriba yace hadisi ko bangaren shi ke fasara bangare a cikin wata ruwaya yake cewa zaudi alisha wa ahadukum sa'im idan an tsaye da sallah dayan ku yana azumi al-Imam al-Fakihani mai sharhin risala yana da sharhin risala yake cewa yambagi hamluhu alal umum nazaran ila illa huwa tashwishul mufdi ila tarkil khushu ya kamata hadisin nan a dubbar shi akan umumin shi kan cewa kowace sallah ake ni dan an bayyana mana illa a wajen malaman usulul fiqh hukunci kan a bayyana muku illa ne yake da matsalar fahimta amma matukar an hadi illar dake cikin wannan alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama matukar an ambaci illa cikin wannan to shikenan an saukake ma ko aya ce ko hadisi ne ta fadi illa to ta saukake ma malaman fiqihu manza'ul akhz min al ahkam kawai a doki hukunci a wajjaha shi inda aka ga dama wannan kuma abu ne mai sauki nan an hadi illa shine zahabul khushu kenan dukkan wacce sallah ma ta yi tarayya da magarba wajen tahiyar khushu'in sai ai ilhaqin ta da ita sai ai kiyasin ta da ita kiyasi ko dama a san illa shine babban sanin illa a cikin kiyasi shine babban abun nema anan da yake cewa fabda ubil asha'i ibnu hajar yace jumhurun malamai sun dauke shi kan cewa mustahabbi ne dan saboda umarni in yazo daga annabi kaida ta usulul fiqh mu san cewa wajibi ne to amma nan yace mustahabbi ne sannan sai suka yi sabani wasu su suka ce in kana da buƙatar cin shi shine wajen malaman Shafi'iyya Ghazali yake cewa in an ji tsoron abincin zai lalace wasu ba su kayyade shi ba dan saboda al-Imam Ibn Hazm shi kuma ya tahi akan cewa ma sallar gaba ɗaya ma ta baci duk wanda yayi sallah akan cewa yana da niyyar cin abinci kamar yadda ka a cikin al-Muhalla al-Imam al-Qurtubi Allah mashi rahama yake cewa wastadalla bihi al-Qurtubi ala anna shuhudul jama'a laysa biwajib Qurtubi yake cewa wannan hadisan suna nuni akan cewa halartar sallar jam'i ba wajibi bane dan zahirin shi yana nuna cewa ka shagaltu da cin abinci koda sallar jam'i zai ta kubuce maka inda a ce sallar jam'i wajibi ce ba a cewa a ci abinci a bar ta gaba ya kai sallar ka amma ibnu hajar yace wa fihi nazarun akwai nazari cikin wannan hujja ta shi yace dan saboda wasu wanda suka tai akan cewa wajibi ne kamar ibnu hibban sun sanya halarta abinci uzuri ne wajen barin jama'a sallar jam'i abincin wannan uzuri ne ba kamar yadda marar lahiya da aka ce yayi sallah a gida ba ka ce ba a nuni ne akan cewa sallar ba wajibi bace shi ma wannan ba ka ce mishi ba dan saboda uzuri ne suna daga cikin al'azarul mubiha li tarki ila tarki al-jama'a kenan sai zamana anan gurin dalili ne akan cewa wajibin nan ya sabka akan shi shi wannan mai abincin ba ga sauran jama'a ba wanda basu da uzuri kuma cikin shi dalili ne akan farala da fifiko ta tsoron Allah da takawa a cikin sallah ita ce gaba an rawaito daga Sa'id ibn Mansur da Ibn Abi Shayba da sanadi Hassan daga Abi Huraira da Ibn Abbas cewa su ya akulani da'am fi tannur shawa'un suna cin abinci kuma ga soye nan abu satan da su mai kiran sallah sai yake so ya tada sallah sai Ibn Abbas yace kada kai mana gaugawa zuciyar maratai da wani abu a cikin ruwaya ta Ibn Shayb Ibn Abi Shayba yake cewa kakka bujuron mu da sallah muna cikin cin abincin mu wannan yake nuna cewa shi yake da ragama akan cewa ai kiran sallah an rawaito daga Hassan ibn Ali yake cewa al-asha'u qabla salati yuzhabu an-nafs al-lawwama yin abinci kafin sallah yana tahiyar da an-nafs al-lawwama wanda take rai mai zargi zai tahiyar ma da zuciya dukkan wani shagaltuwa da kula da zata yi da abincin ibn al-jawzi yake cewa wasu sun yi tunanin cewa nan gabatar da haƙin Allah ne akan haƙin bawa kamar yadda muka yi magana to amma sai yayi raddin maganar kamar yadda muka yi bayani haka malamai Allah musu rahama Allah ji kansu suke taujihin hadisai kene zuwan wannan sai kasance wannan hadisai masu albarka mun san abin da suke kumshe da shi kuma mun san taujihin malamai da ashabul kutubu sita da ma al-Imam ad-Darimi yadda suka fahimci hadisan dukkan su kaga sun yi tarayya kutubu sita da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dauda da al-Imam ad-Darimi dukka sun yi ittifaqin fahimtar wannan hadisan cewa makaruhi ne mutun ya gabatar da sallah kuma ga abinci an halarto in yayi sallah shi tayi amma ya aikata makaruhi sai babu na 43 babun izadu iyal imam ila salati wa biyadihi ma ya'kul babun izadu iyal imam ila salati babun dake bayani in an kira liman zuwa ga sallah a hannun shi kuma ga wani abincin da yake ci nan gurin abinda al-Imam kuma yadda muke ta fada fiqhul imam al-Bukhari fi tarajumi fahimtar sahih al-Bukhari tana cikin tarajumi kin shi ya gabata babi akan cewa in abinci ya halarto sallah ta zo to a gabatar da abinci sannan sallah to nan gurin zai maka burki kakkama wannan abun fahimta cewa kowace bukata ce za a gabatar da ita akan cin abinci sai kullu wani babi dai kore maka wacce fahimtar da ka huto da ita daga cikin baban da ya gabata hadisi na 275 yace haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathana ibrahim an salih an ibn shihab qala akhbarani ja'far ibn amr ibn umayya anna abahu qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake baban shi yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci zira'an yahtazzu minha yana jan abinci yana tusga zira'i shine yahtazzu fadu ila salati sai aka kira shi zuwa ga sallah faqama fadaraha sikin annabi ya tashi ya gehe wuka fa sallahu lam yatawadda yayi salla be arwalla ba yake nuna maka can maganganun na baya karhanci ake magana ga annabin an kira salla ya yadda abincin ya tashi ya tahi salla kuma yake nuna cewa ba kowace bukata bace zaka ce kawai da ita zaka fake ka abin nan ka bar jami wannan hadisin yana fassara cewa farawa da abinci akan mustahabi ne ba wajibi ba dan annabi ya tashi zuwa ga sallah ya bar abincin shi Ahmad ibn Hanbal ya fassara wannan hadisin cewa wanda ya fara abinci sannan aka tada sallah ya tashi zuwa gare ta kada ya ci gaba da cin abincin shi dan ya rikil dan raban da ya raba shi da shagaltar zuciya shi wannan ya riga yana ci har yayi nisa kenan in ya aje ma ba zancan shagaltar zuciya mun sani cewa wanda ya fara ci har yayi nisa da bambanci da wanda gashi nan ba bude kwanan ba aka ce tashi mu tayi sallah wa inna allazi amara bil akli qabla salati man lam yakun bada bihi la yashghalu balahu bihi wanda aka hana cewa daga an tada sallah kai gaugawa kai ci abincinka shine wanda bai fara wanda bai fara ba ibnu battal yayi raddin wannan tawili da hadisin ibnu umar yace bai yarda da wannan tawili ba dan yace la ya ajal hatta yaqdi hajatahu minhu kada yi gaugawa sai ya biya bukatar shi shi ko wannan dake tsaki yace ya biya bukatar shi ibnu battal yace wa man kana ala ta'ami yaktadi taqaddum ta'akaluhu minhu qabla al-iqama wa kad amara sallallahu alaihi wa sallam la ajala ta yaqdi hajatuhu minhu khilafu ma ta'awwalahu ahmad shi ibn battal ya tai sabanin akan tawilin da al-imamu ahmad ibn hanbal yamma hadisi qultu ibn al-mulaki ne yake cewa ni kuma sai nace muga abinda yake nuna mana abinda kullun nake fada shine cewa fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana yin sani akan fahimtar magabata hatta da shurra idan kaga maganganun magabata za su zubo a kalkashin hadisi da su su ce ga ganin su kaza duba da wancan maganganun ba wai kai tashin harko baka na suwar ayin ka kace kawai gani na shine kaza ganin ka daban ganin wancan daban ko jahili ka jaru ma ya ce shi ma ganin shi kaza to kenan babarin za a yi wa maganganun annabi ana tawasa da su ga kuma shurra sun cika duniya da sharhin hadisi ibn al-mulaki ne yake cewa yajuzu an yakunu qada hajatu min walasiyam tana yiwa ya kasance annabi alayhi salatu wasalam ya san da cewa ya biya bukatar shi ne akan karancin wannan abincin kenan idan ku annabi ya biya bukatar shi ne wannan ba zai zama hujja ba akan ta da waccan magana da aka yi babu man kana fi hajati ahlihi fa uqimatu salatu fa kharaja wannan zan mu tsara ta can gaba yana ma nuni ne kawai akan cewa cin nama bai kari arwalla zan mu tarda abuwa babe a gaba ya wuce ma can baya ko yawa al-imam yake cewa babu man kana fi hajati ahlihi baban dake bayanin wanda ke cikin bukatar iyalan shi fa uqimatu salat aka tsaye da sallah fa kharaja sai ya huta yawa wannan baban afwan shine al-imam al-bukhari yake bukatar yi maka taujihin cewa wancan hadisan da suka gabata na gabatar da abinci to kakka dauka cewa kowace bukata ce ake gabatar da ita akan sallah sai kulla maka wannan baban cewa wanda ke cikin bukatun iyalan shi kuma an tsaye da sallah al-imam yake cewa hadisi na 676 haddathana adam haddathana shu'ba qala haddathana al-hakam an ibrahim an al-aswad qala yake cewa sa'altu aisha na tambayi Aisha ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a gidan shi qalat sai take cewa kana yakunu fi mihnati ahlihi ya kasance annabi yana kasancewa cikin hidimar iyalan shi yana kama ma iyalan shi yin aikin gida ta ani khidmati ahli khidmati ahlihi fa iza hadarat as-salatu idan sallata halartu kharaja ila salat sai annabi ya huta zuwa ga sallah kenan wannan hadisin ya nuna mana cewa wasu bukatun kuma in sallata halarto barin su ake wancan abun khususiya ce ta abinci ibnu battal Allah mashi rahama yake cewa bai ambata ba cewa azaha annabi yimi yace ahli annabi bai gusar da siffa da yake aikin gidan ba sai yake nuni akan cewa mutun yana iya zuwa ya tahiya yi sallah yana tuba a cikin aikin da yake ciki ko ma yaya ne halin shi matukar al'aurar shi tana rike kuma babu kazamta tare da shi yace dan an karhanta tashmiri da kafu sha'ar da tuha a cikin sallah ga wanda yayi nihin wannan saboda haka ne Malik Allah mushi rahama yake cewa la ba asa an ya kuma ila salati ala hayati julusihi wa bazlatihi babu lahi mutun ya tashi zuwa ga sallah akan siffar da yake da siffar da yake da takan aikin da yake kai matukar babu kazamta babu datti tare da shi wannan ba za a ce ba ka zo ma mutane masallaci da kayan da basu da tsafta basu da kaza ko wani mai aikin laka masalan yana cikin aikin shi ba zaka ce mishi ba duk sallar da aka yi sai ya tube ya je yayi wanka ya sa kaya masu kyau da da zo yaje jami'i kuma ya hutar kenan a wuni wajen wanka da tube ya so nawa zai yi wanda wannan bayani yana cikin al-bayani wa tahsil na kakan ibnu rushd Ibn Rushd mai bidayatul mujtahid mu sani cewa kakan shi babban malamin malikiya ne karatun gada ne to baban shi kakan shi yake da albayan wa tahsil cikin ilimin mazhaban malikiya shi ma ba maliki ne to kakan nashi dan da ya taho sai har ya wuce shi ma ilimi ya murtsike uban ba ajin kakan ne shi ake ji daga an ce Ibn Rushd kawai hankali kan shi yake zuwa yace malaman Shafi'iyya sun tayi akan cewa makaruhi ne li idlaqin nahyi anhu fi sahih dan saboda an yi idlaqin hani a cikin sahih sahih al-bukhari nan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullah